sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakub mai kiri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Litinin 24 ga watan Agustan shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa masana harkokin tsaro a Najeriya na ci gaba da nuna shakku akan matsayin da gwamnatin jihar Niger ya dauka na cewa yana son yin sulhu da ƴan bindiga da ke ci gaba da hallaka jama'a a jihar. Kana za mu kawo muku ci gaban fashin baki da Hassan Jibiya ya mana akan muhawarar da jam'iyyar Republican ta gudanar ga masu neman mata takara a zaben shekarar 2024. Muna kuma dauke da shirin na kasa wanda Salamu Muna Barma zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Ghana da Ridwan Abbas zai gabatar muna. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga labarin duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. Yan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican sun yi kakkausar suka kan batutuwa da dama a daren Laraba a muhawara ta farko da za ta kai ga zaben kasa na shekara ta 2024. Sai dai wasu daga cikin maganganu da suka fi daukar hankali sun shafi dan takarar da ya tsallake rijiya da baya na siyasa tsohon shugaban kasa Amurka Donald Trump wanda ke kan gaba a jam'iyyar. Yanzu da Trump ke fuskantar tuhume-tuhume guda hudu da ba a taba ganin irinsu ba kan ayyukansa kafin wa'adin shugabancinsa daya lokacin shugabancin da ma bayan wa'adin nashi, tsohon gwamnatin New Jersey Chris Christie ya cece shi. Tsohon mataimakin shugaban kasar Mike Pence ya ce mutanen Amurka na bukatar sanin cewa shugaban kasar ya nemi fifita kanshi bisa kan kundin tsarin mulkin kasar. Yana neman ya kisa ido kan zaman majalisa na tabbatar da Joe Biden na Democrat da ya doce Trump a zaben shekara ta 2020. Hukumar jiragen sama ta Rasha ta ce shugaban kungiyar sojojin hayan Wagner Yevgeny Prigozhin da ya jagoranci wata kware-kwarenta da kayar baya akan sojojin Rasha a farkon shekarar nan yana cikin jirgin saman da ya hadari a yankin arewacin Moscow a jiya Laraba, inda mutane 10 da ke cikin jirgin suka mutu. Hadarin ya haifar da zargi a nan take, inda makomar shugaban kamfanin na Wagner ta rika zama abin jita-jita daban-daban tun bayan ta da kayar bayan da ya yi akan sojojin na Rasha. A lokacin da lamarin ya faru, shugaban Vladimir Putin ya la'anci ta da kayar bayan inda ya sha alwashin daukar ramuwar gayya, amma daga baya aka janye tuhumar da ake yi ma Prigozhin. Shugaban na Wagner, wanda dakarunsa na daga cikin kwararrun dakarun da ke cikin dakarun Rasha da ke Ukraine, an bar shi ya janye zuwa kasar Belarus inda ya rika leka Rasha daga lokaci zuwa lokaci. Hadarin jirgin ya kuma faru ne bayan da kafar yada labaran Rasha ta bada labarin cewa an kori wani babban janar din soja daga makamin kwamandan askarawan sama bayan da aka samu labarin yana da alaka da Prigozhin. Jirgin mai dauke da matuka uku da fasinjoji bakwai da ya taso daga Moscow kan hanyar da shi zuwa St. Petersburg ya fado kasa ne daga nisan kusan kilomita 300, misalin mil 185 a arewacin babban birnin kasar, kamar yadda jami'ai suka sanar ta kafar kamfanin dillancin labaru na TASS. Cibiyar kula da kare kamuwa da cututtuka ta Amurka CDC ta faɗa a jiya Laraba cewa sabuwar kwayar cutar corona a dangin cutar mai lamba BA2.86 ka iya zama mafi saurin haifar da rashin lafiya ga mutanen da suka taɓa kamuwa da cutar ta COVID-19 a baya ko waɗanda suka karɓi rigakafin. Hukumar ta CDC ta ce ya yi wuri a gane ko wannan nau'in kwayar cuta ka iya haifar da rashin lafiya mai tsanani idan aka kwatanta da kwayan cutar na baya, amma sakamakon yawan sauyin yanayi da aka gano a dangin wannan kwayar cutar akwai zillimi game da tasirinta akan rigakafi da cututtukan na baya, in ji hukumar. Masana kimiyya na sa ido akan samfurin kwayoyin cutar na BA.286 saboda tana da launuka har 36 da ya sa ta sha bamban da wadda ta fi bayyana a fili a yanzu wadda take samfurin XBB.1.5. Sai dai hukumar ta CDC ta ce har yanzu babu isasshen samfurin kwayar cutar da zai samar da gamsassun gwajin kwayoyin halittarta. Tun a farkon watan nan hukumar ta ce tana bin sawun dangin yanayin kwayar cutar samfurin BA.286 wadda aka gano a kasashen Amurka, Denmark da Isra'ila. a jiya Laraba CDC ta ce karuwar da ake gani a yanzu haka a kwantar da marasa lafiya asibitoci ba lalle bane ya kasance dangin kwayar cutar na BA286 ne ya haifar da shi.
An jima kadan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan masana harkokin tsaro a Najeriya na ci gaba da nuna shakku akan matsaya da gwamnan jihar Niger ya dauka na cewa yana son yin sulhu da ƴan bindiga waɗanda ke ci gaba da halaka jama'a a jihar. Wakilinmu Mustafa Nasir Batsari ya aika mana da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Masana harkokin tsaro na ci gaba da nuna shakku akan matsayin da gwamnan jihar Niger Najeriya ya dauka na cewa zai yi tulubu da ƴan bindiga da ke ci gaba da halaka jama'a a jihar Niger. Gwamnan jihar Niger dai Umar Mohamed Bago ya fito fili ya nuna bukatarsa na ganin an yi sulhu da waɗannan ƴan bindiga waɗanda ko a cikin makon da ya gabata sun halaka sojojin Najeriya kimanin 30 a jihar Niger tare da kwashe dubban shanun mutane a yankin Zangeru. A yanzu dai rahotanni sun tabbatar da cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun sake kafa tutarsu a yankin Shororo, dabda ɗaya daga cikin madatsun ruwan da ke samar da hasken lantarki a Najeriya. Honorable Suleiman Dauda Cikuba, tsohon sojan Najeriya ne kuma tsohon shugaban karamar hukumar ta Shororo mai fama da waɗannan ƴan bindiga, ya ce baya goyon bayan yin sulhu da waɗannan mahara domin kuwa an yi a baya amma ba a samu nasara ba.
Ni na yi kansu chairman na san matsaloli da aka samu a wuraren nan maganar sulhu da mutanen nan. Gaskiya in His Excellency Umar Bago kada ya yi kuskura ya ce a yanda nake gani cewa maganar sulhu to mun maganar sulhu ne an ce an jayi mutane da suke Cikuba wannan wanda suke yanayin wanda suke kauyuka wuraren Cikuba din nan kowa ya gan usani da shi dogo gidan suka yi magana to su ne kuma still suka kada wannan jirgin ina maganar sulhu mutanen nan da sun saba suna karban kuɗi suna kidnapping suna karban miliyoyi shin menene gwamnati za ta yi musu wanda har za su aje makaman su
ko baya ga nan jihar Niger ma honorable Suleiman Cikuba ya ce duk guraren da aka yi sulhu da waɗannan ƴan bindiga ba a samu nasara ba.
In ana magana sulhu shin an taba yi abin ya yi ne mai ba ya zanfara ba kowa sun koyar lokacin da El Rufai ya ce shi bai gan amfani abin nan ba kuma gaskiya kenan a je nan a ce magana sulhu a yi nan shin ko shi lokacin shi wannan malami na Kaduna me ne bai yi ba shin ina ne aka samu saukin al'amarin.
A yanzu dai ko baya ga batun yin sulhun gwamnatin jihar Niger ta ce tana tunani na sanyo sarakuna iyayen ƙasa a gaba a ci gaba da neman bakin zaren kamar yadda sabon kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Alhaji Ma'azu Hamidu Jantabo ya yi ƙarin bayani.
Traditional institution sun zamanto involve amma yanzu muna so mu ƙara jawo su ciki. Wayannan traditional rulers sun su ne suke rike da wayannan communities din so muna tunanin cewa idan muka ƙara janyo su insha Allah za mu samu mafita.
Fata dai samun nasarar shawo kan wannan matsala ta rashin tsaron da ta zama ƙarfin ƙafa a jihohi da dama na arewacin Najeriya. Mustafa Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustafa Nasiru Batsari, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Hauwa da ci gaban labaran duniya.
Mai ba gwamnatin Amurka shawara akan tsaro James Sullivan ya rage kwarin gwiwar da yake da shi game da yarjejeniyar ganin komai ya koma daidai tsakanin Isra'ila da Saudi Arabia da Washington ke aiki a kai ganin watsi da wato da yin watsi da rahotanni da ke ganin ba makawa ga faruwa hakan. Da yake bayani ga manema labarai a ranar Talata, Sullivan ya ce har yanzu akwai hanyoyin da za a iya bi cikin mutuntawa ga dukkan abubuwa da aka tattauna a kansu. A watannin baya Sullivan da mataimakin shi sun fara tattaunawa ta daban da Saudiya da Isra'ila domin share fagen samar da matsaya. zaman lafiya tsakanin kasashen biyu na da muhimmanci matuka kuma zai amfanar da Amurka ta gagarumar hanya Sullivan ya faɗa yayin da yake ƙarin haske game da alfanun samun tsayayyar yankin gabas ta tsakiya inda kasashe za su iya hada gwiwa akan komai kama daga tattalin arziki zuwa fasaha da tsaron yankin Sullivan yayi wato Sullivan ya iya ce komai game da ganawar da ake sa ran za a yi tsakanin shugaba Joe Biden da yarima mai jiran gado na Saudiya yarima Mohammed bin Salman a gefen taron manyan kasashen G20 da za a yi a New Delhi a watan gobe Ma'aikatar tsaron Syria ta faɗa a jiya Laraba cewa dakarunta na ƙara ƙaimi a hare-haren da suke kaiwa kan sansanin 'yan tawaye da rumbunan aji makamansu da harar gwamman mayaka a daidai wani yanayi na ƙaruwar tashe-tashen hankula. Wata sanarwa ta ce sojojin Syria da dakarun sojin saman Rasha baki ɗaya sun kai hare-hare ta sama da na artillery inda suka hari hedkwatar 'yan ta'adda a yankin ƙasar na Aleppo, Lakatiya da Hama. Bayan hare-haren da aka yi ta kaiwa a kan yankunan da ke hannun gwamnati da ke yankin. Ma'aikatar tsaron ta ce hare-haren sun yi sanadiyar mutuwa ko raunuka ga gwamman mayaka. Ma'aikatar ta ce an kaikaci sansanin 'yan ta'addan da makamai masu linzami da jirage marasa matuki da suke kaddamarwa da garin da suke jirge da harsasansu. Kungiyar masu ikirarin jihadi ta Hayat Tahsiri al-Salam wadda tsohon mai alaka da kungiyar al-Qaida a Syria ke jagoranta na da iko dan kan dan abin da ya rage na yankin Idlib da wani bangare na yankin da ke daura da yankunan Aleppo Hama da Lakatiya.
Sai da Hawwa da ta karanto wannan labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumatarla, kamar yadda kuka ji a shirinmu na baya, jam'iyyar adawa ta Republican na Amurka ta gudanar da muhawararta ta farko ga 'yan takarar shugabancinta inda aka samu hatsaniya tsakanin masu fafatawa takwas ciki har da tsohon mataimakin shugaban kasa Mike Pence. Na tambayi Malam Hassan Jibiya mai fashin baki akan siyasar Amurka ko ya yake ganin amsoshin masu fafatawa a wannan zazzafar muhawara.
To an samu rabuwar kai, kasan akwai wani dan kasuwa da wanda babu a san shi ko ba dan siyasa bane daga baya-bayan nan ya kullo Ramaswamy wato Jesus Ramaswamy shi yana ci cewa kawai abin da za a yi a kyale Ukraine a daina zuba kuɗi da sauransu. To shine su tsofaffin gogaggen 'yan siyasa irin su Nikki Haley irin su tsohon mataimakin shugaban kasa suka tasar masa suka ce ai kai da yake baka da experience na abin nan mulki baka san halin wato Putin ba har suka fito kararra suka kira Putin wato wani mutum ne wanda ba shi da imani wanda wato bai san ci gabar Amurka. To saboda haka suka wa goya ma ainihin ci gaba da tallafa ma Ukraine domin ta ci gaba da ko kuma ta yaki Russia. To an dan samu rabo kai amma gaskiya mafi akasarin su sun goyi bayan ci gaba da taimaka ma Ukraine ta shige gaba wajen wannan yaki da take ita da Russia.
To ya kake ganin wato rawar da tsohon mataimakin shugaban kasa na wato Mike Pence ya taka?
Gaskiya za a ce ka san shi da za an san shi ba mutum bane wanda yake da fitowa ya faɗi ra'ayin shi wato karara. An san cewa dai wato dan ra'ayin rikon Republican ne wato duk wani manufa ta Republicans wato yana nan kanta wato ta kalan misali a kona da America a bashi damar mallakar bindiga First Amendment right ake ce mashi sannan kuma da maganar Second Amendment right wato da maganar zuda ciki su ba kasan Republican ba sa goyon bayan zuda ciki ko maya ka samu suke sun fi sa ba su shi dan wannan ra'ayin irin wa'annan ra'ayoyi ne. To amma yau ya fito gaskiya ya fafata gaskiya a fagen fama ya fito hayya hanna wasu magana a can su ma har su ainihin masu gabatarwa suna yi masa tsawon cewa yana wuce lokacin shi saboda haka yayi kokari saboda kasan cewa yana can kasa wajen wannan ra'ayin ba a san jin jama'a yana can kasa an ce duka bai fi dugo bai kai ma dugo goma ba ka ko Trump yana wajen 60 da wani abu shi kuma yana kasa da goma to shi yasa watakila yayi wannan hubbasa ya fito ya faɗi manufofin shi da abin da zai yi da abin da yasa har wannan magana ma ta ainihin goya ma zaben da ya kawo wato shugaban kasa Biden sai da aka yi magana me yasa ya sama wannan zabe ya goya mishi baya sai ai dama shi ce ta constitution da ta bashi ya ga ga inda gaskiya suke kuma shi rantsuwa yayin da constitution ba ga Trump ba shi yasa ya yadda da wannan zabe to har wannan mutum ya zo kuma an bashi dawa gaskiya ya yi magana sosai kuma ya kwatan ma kanshi ainihin wato micro last speaker kuma ya yi magana sosai gaskiya akan manufofin saboda haka gaskiya ya yi kokari ba da shi
to madalla Hassan Juwiya kenan mai fashin baki akan siyasar Amurka a tattaunawa da muka yi da shi kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar yanzu ko lokaci ne da Sulaiman Muni Barma zai gabatar mana da shirinmu na gaba
nakasa ba kasawa ba jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulaiman Muni Barma A makon jiya shirin na kasa ya samu bakuncin wani lauya da ke aiki a ma'aikatar jin dadin rayuwar al'umma ta kasar Ghana. Abdulrahman Yusuf da ke da tawaya a gadan baya ya zabi aikin lauya don taimakawa takwarorinsa masu bukata ta musamman akan maganar doka. To a yau a ci gaban tantaunawar da suka yi da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullahi Bako. Malam Abdulrahman ya yi bayani kan wasu daga cikin muhimman matsalolin da ke addabar na kasassu a kasar Ghana.
Kana aiki a wajen kula da zamantakewar jama'a wanda yake ire-iren mutane da suke fama da larura irin naka kuna kula da su. A ganinka wani matsaloli kuke fuskanta ko da ba kai ba masu irin wannan matsaloli a nan Ghana?
Ghana ya haka ne matsalolin da yake suke irin mutane kamar mu suke fi shine rushing support
rushing
taimako ka gane ko inde nan musamman da ya kamata ai mutane kamar mu
daga gida ko daga gwamnati
ga gwamnati gida kuma akwai amma musli dai gwamnati kuma dai yana nashi amma me ka duba ko wani abin da ake cewa yana ba mutane da people with disability kamar wani kamar ko wani 3% da ake ba a san district assembly as a common fund da ake
ba
yan
assembly saboda irin
taimaka ya a taimaka musu amma ka duba bai zuwa regular sometimes ma yana shiga hannu district assemblies a doke ayi wani abu da shi ayi wani abu da shi da ba kuma abin kuma ba wani yawa yake da shi ba ka gane ko sannan kuma lokacin da aka aka ajiye for instance disability law na Ghana da aka bashi 2006 for instance
dubu biyu da shida
to cikin su an bada provisions masu kyau da an enforce those provisions in da ya taimaka sosai amma har wa yau
abubuwa da aka ji suna da kyau taimaka ma masu matsala
ka gane kuma for instance akwai wani abu kaman cikin wannan disability law da ke cewa kaman government ya provide free education for people with disabilities
ya ba da ilimi kyau
amma ni na je school for instance har na kare ban samu wani taimako from government akwai wanga law yawancin mutane ba su sani ba kuma ko ina nan ma yanzu law ya ce government ya ba da free education government kuma be specify ba ina zaka je ka duki ka je ka tambaya a biya maka where do you go to the minister of education ko ina zaka je ka gane bayan pass law na yana require kaman a come up regulations ka gane ko dokoki ya support a operationalize wannan law yes ka gane ko 2006 da aka pass law up to now wannan regulation baya an pass ba formulate wannan regulation balantana aya a operationalize law isa in kazo sometimes ko masu aiki kaman companies in suka doki mutane masu irin wanga situation government ya kamace ba su wani tax rebate ne amma wannan duka an ce regulation ya zo ya spell out modalities kuma ba regulation
to kaidoyi ne ko bayyana wanda ya kamace a
sannan in company ya doki the person with a disability so ga tax ne ya kamace a bashi amma saboda ba wannan regulation ko companies ma suna son su doki irin mutane kaman musu ba su aiki ba su da incentive for doing so so those are the things at the national level carpentry
kai lawyer ne kuma kana tare da wurin aiki da yake kula da irin mutane masu fama da nakasa yanzu sai na ta wani bangare kake ganin zaka taimaka
yanzu ina collaborate da wasu mutane masu muna we are working on a policy the regulation for instance muna so push is now at the cabinet level ana try zuwa gaba ne amma abin da nake so nuna cewa kamin in kare law school I didn't know about this
ban
san da haka ba shi da na shiga law na school na gane kaman there is should have been something like this regulation na 2006 up to now how many years shekaru close to 17 years kenan
shekara 17
ba regulation ka gani ya nuna cewa kaman gwamnatin na successive government wasu yi kokari ba wurin da rasa about those aspects ba ka gani kusa apart from wannan za mutum zai sayi wheelchair for instance it's very expensive so those are the challenges masu sayin kayan suna kawo wa ana tax na kai in ka je kema za ka sai su ce wai import duties
za shigo da keke harajin da ake biya yana da tsada shi yasa ya bari shi da kanshi keken na da
tsada mutum kuma mai ciki mai wanga situation kuma ba kowa zai afford ka gane so those are the challenges domin poverty the disability kaman talauci yana nakasar da mutane haka kuma nakasa kuma yana talauta mutane yasa ya kamaci masu irin wannan jarabtan da Allah ya musu ya kamace gwamnati ya sa hannu ya taimaka ta yana ko free education ga parents kuma da suke da abin ga wards da suke da situ yara masu yi wanga situ haka a taimaka musu
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin lawyer Abdulrahman Yusuf dake Accra da wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako ni Sulaiman Muni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya. A gaida Sulaiman Muni barma kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar da Herald da mu so masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine Bawumia zai lashe zaben wakilai na musamman na jam'iyyar NPP da kashi 72.6 jaridar tace wani bincike da International Ghana and Center for Sustainable African Development Initiative sun kashi yaya ayyana cewa akan zabe na wakilai na musamman na jam'iyya mai mulki wato New Patriotic Party Bawumia zai lashe wannan zabe na musamman da misalin kashi 72.6 Dr. Bawumia dai Alan Chiremanta ne ke biye da shi da kashi 7.7 sai kana Japan wanda zai yi na uku da kashi 4.3 da kuma Kwabena a Japan a matsayi na hudu da kashi 1.8 sai Dr. Usu Akoto a matsayi na biyar da kashi 0.6 sauran na kwato ɗan takara guda biyar duk dudu abinda za su samu shine kashi 1.3 sai kuma kashi 10.7 na waɗanda ba su yanke shawara ba kudin wuta ya tashi da kashi 4.22 jaridar Daily Graphic ta ruwaito wannan labarin jaridar tace hukumar nan dake kula da ababen kyauta ta rayuwar jama'a PURC ta bada sanarwar ƙarin kashi 4.22 na kudin wuta an yanke wannan shawaran ne bayan an yi nazari mai karfi a rubuyi na uku na shekara ta 2023 idan abinda wani jawabin da sakataren zattarwa na PURC Ismail Aka ya sanya hannu a kai ne manufan wannan yara don tabbatar da lallai an caji hakikanin abin da ya kamata a biya na wababen kyautata rayuwar jama'a ne kamar wutar lantarki commission da ke kula da filaye ta yi alkawarin yin yaki da cin hanci jaridar The Chronicle ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce commission da ke kula da filaye na a cikin wani shirin farfado da harkokin ta ko kuma ayyukanta tare da yaki da cin hanci commission dai ta soma waɗansu shirye-shirye da ƙwararru a fagen kamfanoni masu zaman kansu na tsawon shekaru biyar inda aka kiyasce za a kashe kuɗi dollar Amurka miliyan 85 wannan shiri dai sashin fagen kamfanoni masu zaman kansu ne ke ɗaukar nauyin sa kuma ba a bayyana da kowane kamfani ba ne tukunna kuma za a biya su a nan gaba wannan ma'aikata na commission filaye wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya zarge su a matsayin sashi da ya fi kowa cin hanci a ainihin rahotonsu na shekara ta 2021 ita jaridar The Chronicle wannan labarin ta rawaito wani uba ya sami kansa a tsaka mai wuya saboda ƙin kula da ɗan shi jaridar ta ce wani kotun majistire a Otubre kudu ke cikin jihar tsakiya ta ɗaure wani ma'aikacin gini mai shekaru 46 da haihuwa Nicholas Kofi Owusu ɗaurin makonni biyu a gidan maza tare da cinsa taron kuɗi CD 300 saboda ƙin kula da ƴaƴansa guda biyu da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
ta gaida Radwan Abbas da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
yan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican sun yi kakkausar suka kan batutuwa da dama a daren Laraba a muhawara ta farko da za ta kai ga zaben ƙasa na shekara ta 2024 sai dai wasu daga cikin maganganu da suka fi ɗaukar hankali sun shafi ɗan takarar da ya tsallake rijiya da baya na siyasa tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump wanda ke kan gaba a jam'iyyar yanzu da Trump ke fuskantar tuhume-tuhume guda hudu da ba a taɓa ganin irinsu ba kan ayyukansa kafin wa'adin shugabancinsa ɗaya lokacin shugabancin da ma bayan wa'adin nashi tsohon gwamnan New Jersey Chris Christie ya caccake shi hukumar jiragen sama ta Rasha ta ce shugaban kungiyar sojojin hayan Wagner Yevgeny Prigozhin da ya jagoranci wata kware-kwarenta da kayar baya akan sojojin Rasha a farkon shekarar nan yana cikin jirgin saman da ya hadari a yankin arewacin Moscow a jiya Laraba inda mutane 10 da ke cikin jirgin suka mutu hadarin ya haifar da zargi a nan take inda makumar shugaban kamfanin na Wagner ta rika zama abin jita-jita daban-daban tun bayan ta da kayar bayan da ya yi akan sojojin na Rasha
Cibiyar kula da kare kamuwa da cututtuka ta Amurka CDC ta faɗa a jiya Laraba cewa sabuwar ƙwayar cutar corona a dangin cutar mai lamba BA2.86 ka iya zama mafi saurin haifar da rashin lafiya ga mutanen da suka taɓa kamuwa da cutar ta COVID-19 a baya ko waɗanda suka karɓi rigakafin. Hukumar ta CDC ta ce yayi wuri a gane ko wannan nau'in ƙwayar cuta ka iya haifar da rashin lafiya mai tsanani idan aka kwatanta da ƙwayar cutar na baya. Amma sakamakon yawan sauyin yanayi da aka gano a dangin wannan ƙwayar cutar, akwai zillimi game da tasirinta akan rigakafi da cututtukan na baya, inji hukumar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Idan Allah ya kai mu a shirin mu na la'asariya, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin, da ma injiniyanmu na wannan hantsin, Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya. Wassalam.